Mita 89.5 da la FM Rayar Zamani Abubakar Sabo ake tare da shi da kakocin shari'ar musulunci dake PRP kona 4 karkashin mai shari'a Isa Rabi ga inda wani matashi mai suna Abdullahi Umar mazaunin unguwar Naibawa ya gurfana a gaban kotun bisa tuhumar zamba cikin aminci da cuta da kuma salwantar da dukiya da fara dai wani mai suna Dr. Garba Yusuf shine yayi karasa a gaban watu sashi a gaban babban sashin bisken manyan laifuka dake Banfai watu bisa zargin cewar ya nuna masa wani gida da zumma zai siya bayan kuma sun yi ciniki har ya bashi naira 190 a matsayin kafin alƙalami kafin ya cika ragowar sai daga baya kuma aka yi taji kaka dawo har ya gano cewar wancan gida da ya siya fa ba na wancan matashi bane kan haka ya nemi watu ada masa da kuɗin sa amma abin ya gagara bisa wannan dalili ne ya karasa su kuma ƴan sandan bayan sun gama bincike suka gurfanar da shi a gaban wannan kotu da waɗancan tuhume-tuhume guda uku waɗanda suka saba da sashi na 195 da 203 da kuma 206 na kundin tafkar da shari'ar musulunci na jihar Kano kuma koda ɗan sanda mai gabatar da ƙara a kotun wanda ya fito daga sashin binciken manyan laifukan dake Banfai wato detective Aliyu Abidin Murtala ya karantawa Abdullahi Umar Naibawa waccan tuhuma sai ya amsa take anan ne mai gabatar da ƙara Aliyu Abidin din ya roki kotun karkashin sashi na 356 karamin kashi na 3 na kundin tafkar da na kundin ACGL cewar tunda har ya amsa kotun te masa hukunci kotun kuma ta amsa roƙon mai gabatar da ƙara inda ta yi hukunci cewar wancan matashi zai yi watanni 17 a gidan ajiya da gyaran hali ko kuma ya biya naira 30,000 a matsayin tara sannan kuma zai biya kuɗin ramko na wancan 590 da ya karba Allah kyauta a hannu guda kuma daga babban kotun jiha mai lamba 5 karkashin mai shari'a Usman na Abba wacce take zamanta a sakatare Audu Bako an ci gaba da karar nan wacce wani matashi mai suna Bashir Magaji ya karar wani lauya mai suna Tijjani Yahaya bisa cewar sun yi cinikin fili har naira miliyan 5.5 kuma daga bisani wato filin aka gano cewar kamar ba ingantacce bane yayi korafi kuma shi wancan lauya Tijjani Yahaya yayi roko ya nemi cewar a ƙara wani kuɗin domin a canja wannan filin har kuma ya ƙara naira 200,000 suka zama miliyan 8 kusan tun a shekarar 2019 aka fara wannan ciniki har ma aka zo kotun kuma tun daga wancan lokaci ake ta bugawa har yanzu dai babu kuɗi babu kuma fili kan haka wannan matashi Bashir Magaji ya shigar da wannan ƙara kuma an ci gaba da zaman da dare an so a fara jin shaida amma dai hakan ba ta yiwu ba an daga sauraron wannan zaba zuwa ranar 17 ga wannan wata na biyu na shekarar 2022 da muke ciki don ci gaba Abubakar Sabo akan mita 89.5 da la FM Rayar Zamani.